Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ke kokarin gudanar da bincike game da wannan lamari biyo bayan korafin da ta karba daga wasu mutane a yayin taro da manema labarai a fadar Kano walin Kano Alhaji Mahe Bashir Wali wanda shine babban dan majalisar sarki mai kula da harkokin kudi na majalisar masarautar Kano ya ce waɗannan rahotanni ba su da tushe ballantana ma makama
zamana na dan majalisar sarki mai kula da harkar asusun emirate council da zama wajibi waɗannan maganganu ko in ce zarge-zarge ɗaya bayan ɗaya kuma bincike kanmu da kanmu mu ga menene abin da yake gaskiya ko rashin gaskiya ga wannan cikin bincikenmu da muka yi mun fuskanci cewa mai mataba sarki na yanzu bai gaji biliyan 4.6 abin da sarki gada lokacin da sarkin Kano so Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama lokacin da ya rasu so bai bar waɗannan kuɗi a Ahmed Abdullah karshen rayuwarsa abinda Emirate Council suke da shi shine biliyan 2 naira miliyan 875 naira 163 da 431.17 amma a cikin wajen 7 ga watan 2 kafin rasuwarsa an tadda miliyan 981,784.79 wanda aka biya 'yan kwamitin gini a Dubai Railway City na Darmanawa don ci gaba da wannan project saboda haka abin da ya rage a wannan lokaci saura biliyan 1,893,928,937.38 wannan shine abinda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada
dangane da batun kudaden da aka ce sarkin na Kano ya kashe wajen buga wayar tarho da kuma sha'anin sadarwa na kafar internet walin na Kano ya yi karin haske
kamar council bai taba cewa sarki mota rosa waɗannan motoci abokanansa su zaman sa sarki su suka donating waɗannan motoci da shi amma ba Emirate Council ba inda muke da rakodin Emirate Council ta taba cewa sarki motoci rosa sai biyan naira miliyan 37 na 54.62 ga Airtel masu wayar hannu to an biya cikin su da span of shekaru uku da sarki ya yi shine aka biya waɗannan accumulated bills na Airtel wannan shi sarki an yi identifying nasa da wannan lamba guda ɗaya ta Airtel ɗin nan inda da ita ake kiransa ita aka san shi da ita shi kuma zai kira da ita yake to most of wannan accumulated bills ɗin nan kuɗin roaming ne din an fita waje.
Haka zalika babban dan majalisar masarautar ta Kano kuma mai kula da sha'anin kuɗaɗe a majalisar masarautar ya bayyana hanyoyin da majalisar masarautar ta Kano ke samun kuɗaɗe.
Dama ita Emirate Council hanyar samun kuɗinta guda biyu ne muhimmai grant da ake bawa a babu tarifa na dukkanin abin da kowace local government ta bata to za a ba Emirate Council 3% of that amount to kuma the 3% collected or donated by the portfolio of government to 10% of the 3% su kuma gwamnati ta jiha ita ce za ta bawa a Emirate Council to saboda haka the sum of 1,727,938,660 was collected between July 2014 and 1st of March 2017. Abinda aka ba mu biliyan 1,727,938,660 wanda yake ya taza abinda ya kamata a ba mu dangane da doka wanda ya kamata ba mu dangane da doka shine local government nan guda 10 guda 44 kowace za ta ba mu 3% na abin da aka bata ita kuma gwamnati za ta ba da 10% na abin da 44 local government nan suka tara amma tun hijira ta 2012 aka tsaye da mu da ba da wannan sai zaman yau an bayar ta wata 2 wata 3 ba bayar ba wannan lokacin ma har ya wuce haka sai muna tsallan yadda za a samu a biya albashi amma alhamdulillah ba dai taba kasa biya ba
a ƙarshe walin na Kano yayi bayanin cewa matakin fayyace alƙalman baya nufin amsa ga gwamnati ko kuma hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano da ke shirye-shiryen bincikar lamarin illa dai mataki ne na fayyace yadda al'amura suke biyo bayan yadda aka yaɗa jita-jita a cikin kafofin sadarwa na sada zumunci ta internet Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.